Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim nan dauke da kanan labarai
to Amina mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wani hadarin da ya auku a wani wurin hadar gawayin kwal a yankin Siberia na kasar Russia a yau dinnan Alhamis wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 8 sannan Prime Minister Australia Scott Morrison ya bada umarnin aikawa da jami'an diplomasiya da yan sanda da sojoji kimanin 100 zuwa tsibirin Solomon Island inda wata zanga-zanga ke dada tsanani
a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasashen Ghana da Denmark tsorata ba hannu kan yarjejeniyoyin sauyin yanayi guda biyu da zammar takaita fitar da haki mai gurɓata muhalli sannan za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa shiyar jihar Bauchi ta ɗiba wa gwamnatin jihar Bauchi makonni biyu don su cika alƙawarin da suka cimma a tsakanin kungiyar da kuma gwamnatin ta jihar Bauchi daga bisani kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ke tura mana kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara ta kawo muku labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurari da fatan auni lafiya ga labaran mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wani hadarin da ya auku a wani wurin hakar gawayin kwal a yankin Siberia na kasar Russia a yau dindin Alhamis baya ga wasu kuma fiye da 40 da suka samu raunuka hukumomin yankin sun ce akwai mutane 285 a ramin hakar kwal din na Lysiazana dake yankin Kemerovo a lokacin da hatsarin ya auku ana kan aikin ceto sauran mutane sama da 40 da har yanzu ke can karkashin ƙasa mai magana da yawun fadar shugaban Russia ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce shugaban Russia Vladimir Putin ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka mutu wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane a kalla 8 baya ga wasu kimanin 17 da suka ji raunuka kungiyar Al-Shabab mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai harin na birnin Mogadishu wanda ke zuwa yan kwanaki kawai bayan wani harin kuma da ya halaka wani fitaccen dan jaridar kasar ta Somalia wata takardar bayani da ta fito daga kungiyar Taliban na cewa dama wata tawaga ce aka auna a harin na yau Alhamis wanda ya auku yayin da jama'a da dama ke ta kai komo da safi Prime Minister Australia Scott Morrison ya bada umarnin aikawa da jami'an diplomasiya yan sanda da kuma sojoji kimanin 100 zuwa tsibirin Solomon Island yayin da masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnati suka yi baris da dokar hana fita zuwa yau dinnan Alhamis rana ta biyu Morrison ya ce Prime Minister tsibirin na Solomon Island Manasse Sogavare shine ya roka a taimaka kuma wai abinda Australia za ta yi shine tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro ba niyyar gwamnatin Australia bace sam ta yi katsalanda a harkokin cikin gidan kasar Solomon Island wannan sune za su daidaita da kansu abinda Morrison ya gaya ma manema labarai kenan
Tumadalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba kafin mu kawo ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu kasashen Ghana da Denmark sun rataba hannu kan yarjejeniyoyin sauyin yanayi guda biyu da nufin takaita fitar da hayaki mai gurɓata muhalli daga jiragen ruwa da kuma shirin tsaftataccen ruwa na Green Umbrella na Danish a kasar bikin diplomasiyar ya gudana ne a gidan Jubilee lokacin da Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen ta ziyarci shugaba Akufo Addo a wani bangare na ziyarar kwanaki biyu da ta kai Ghana shugaba Akufo Addo ya amince da goyen bayan da ake baiwa nahiyar Afrika kan yaki da ƴan ta'adda da ayyukan satar fasaha da gwamnatin Denmark ke yi ga wakilin sashen Hausa Ridwan Abbas da ƙarin bayani
yara ta prime minister kasar Denmark Mette Frederiksen shine irin sa na farko da premier kasar ya taba kawo wa Ghana ziyarar ta ta takarrama cika shekaru 60 na kurkar diplomasiya ne tsakanin Denmark da Ghana ɗan kasar Denmark dai na ganin kasar Ghana a matsayin muhimmiyar kawar kawanci a Afirka ta yamma da baki ɗayan Afirka prime minister tace kasar Ghana kawaci mai muhimmanci a Afirka ta yamma musamman a fuskar zama lafiya da tsaro hada da tsaro na ruwa bunƙasar tattalin arziki da turida premier ta kuma nuna cewar bayan hurɗar diplomasiya na tsawon shekaru 60 tsakanin Denmark da Ghana lokaci yayi da ya kamata a tsunduma cikin danganta mai ƙarfi ga al'ummun Ghana da na Denmark za su amfana da shi
we are all very happy about being here and the two of us agreed on a lot of different topics and of course we
dukkan mu muna farin cikin kasancewa a nan kuma mu biyun mun amince akan abubuwa daban-daban babu shakka mun samu fahimta mai karfi tsakanin mu dukkan su masu nagarta sa'annan kuma mun shimfida tarin abubuwa bisa teburin mu don gaba misalin canjin yanayi irin barna da yake yi a nakiyar ku duk yana a cikin agendan mu akwai maganar yin kaura da irin matsaloli da ke tare da shi yadda za su nufaci zancen canjin yanayin Afirka da Turai saboda yanzu a zancen canjin yanayi din nan ana buƙatar kasawa mai ƙarfi tsakanin Turai da Afirka muna da kawance mai ƙarfi da ya haura shekaru 60 tsakanin Denmark da ƙasar Ghana wannan yana da ban sha'awa nan gaba yau za mu duba rabon ruwa a haƙiƙa lamari ne mai muhimmanci saboda canjin yanayi sai zancen tsaro akwai ganara nufata lamarin tsaro din nan na ruwa wanda ke da muhimmanci ga Denmark yadda za mu yi aikin haɗin gwiwa a kansa. Shugaba Akufo-Addo ya gode wa gwamnatin ƙasar Denmark da irin taimakonta ga ƙungiyar tarayyar Afirka a fagagen tsaro.
Relations between our two countries date back a very, very long time.
Danganta tsakanin mu ya jima kuma danganta ce mai ƙarfi. Akwai abubuwa da yawa tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Wannan danganta zai kasance ne tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka kuma zai ba da dama ga shugabannin bangarorin guda biyu su haɗa kai wurin nufatan muhimman ababa da ke gabanmu kamar samarwa matasa aikin yi tsaro zangwamar soji bangaren Sahel a Afirka ta yamma wadda ke ci gaba da zama barazana ga tsaron Afirka da kuma kungiyar ECOWAS sai zancen fashi a tekun Gulf of Guinea lamarin da kuka yi amshi a kai muna jinjina muku yayin ziyarar prime minister za ta ziyarci frigate Esben Snare wadda aka tura zuwa Gulf of Guinea har zuwa watan Afrilu shekara ta 2022 wannan gudunmuwar Denmark manufarta ne inganta tsaro akan teku da dakile harkokin masu fashin teku na yankin inda jiragen Denmark 30 zuwa 40 ke sintiri ya zaka Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya
To Amina rahotanni na cewa Prime Minister Habasha Abiy Ahmed shi da kansa ya je fagen daga inda sojojin gwamnati ke fafatawa da yan tawayen yankin Tigray al'amarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasashen duniya bisa jagorancin Amurka na akama tafarkin diplomasiya wajen warware matsalar da kuma gaggauta kwance tsamara wannan yakin da ake yi a ƙasa ta biyu a yawan jama'a a bangaren arewacin Afirka ya janyo halakar dubban mutane tare da jefa wasu dubban kuma cikin matsanaciyar yunwa tuni dai gwamnatocin kasashen waje suka umarci ƴan kasashen su da su fice daga Habashar yayin da yakin ke dada kazancewa da kuma fargabar yuwar ƴan tawayen na Tigray su danna har cikin Addis Ababa babban birnin kasar Abi wanda ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel a shekara ta 2019 a yanzu yana jagorantar matakan mayar da martani a yaki kuma jiya ma daga fagen daga yake shugabantar kasar a cewar kafar labarai ta Fana. Yau Alhamis, kotun kolin Rasha za ta saurari wata ƙara ta neman a soke wata ƙungiya mai suna Yantuni ko Memorial, wacce ita ce ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mafi girma a ƙasar, kuma uwa ga sauran ƙungiyoyin farar hula a faɗin ƙasar. Ƙungiyar ta Memorial, wadda wasu 'yan tawayen tsohuwar tarihin Soviet ciki har da mutumin da ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, Andrei Sakharovov, suka kafa a shekara ta 1989, ta tattara bayanai da dama na irin ta'asar da aka tafka a zamanin tarihin Soviet, sannan ta sha gwagwarmayar tabbatar da 'yancin ɗan adam a faɗin Rashar. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci kotu ta soke ƙungiyar Memorial International, wadda ita ce ma cibiyar ƙungiyar ta Memorial, saboda zargin cewa ta saba ma dokar ƙa'idojin da aka gindaya ma duk masu hulɗa da ƙasashen waje wadda ake takaddama a kai. Wannan yunkuri dai ya janyo cece-kuce matuƙa. Amurka ta yanke shawarar kusan ruɓanya harajin da take sanyawa kan wasu katakai da ake shigowa da su daga ƙasar Canada, daga akasarin kamfanoni zuwa kashi 17.9 cikin 100, a cewar ministan cinikayyar kasar Canada Mary Ringa a jiya Laraba, ta ƙara da cewa Canada ta yi matuƙar takaicin hakan. A yanzu harajin kashi 9 cikin 100 Amurka ke sama akasarin kamfanoni.
Madalla a Gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasa a jihar Bauchi ta ɗiba wa gwamnatin jihar Bauchi makonni biyu don su cika alƙawarin da suka cimma a tsakanin ƙungiyar da kuma gwamnatin jihar Bauchin, ko kuma su janye 'ya'yan ƙungiyar da suke gudanar da ayyukan jinƙai su fiye da 1000 da suke gudanar da ayyukan kiwon lafiya a cibiyoyin samar da ayyukan lafiya kimanin guda 100 da suke a yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda 20. Daga Bauchi ga rahoton wakilin sashen Hausa Muhammad Abdul Wahab.
A taron 'yan jarida da suka gudana a ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanar da ayyukan lafiya na jiha, shugaban kungiyar Comrade Yusuf Aliyu Bada ya ce sabili da halin kunci da 'ya'yan kungiyar ke fuskanta ne yasa dole su gabatar da wannan bayani wa 'yan jarida, kasancewar sun shafe goman shekaru suna aiki amma ba a ba su ko da sisin kobo ba.
Ba komai yasa muka gabatar da wannan taron manema labarai ba, face irin matsanancin halin rayuwa da 'ya'yan kungiyar mai albarka suke ciki. Sabida su ne wadda suka je suka yi karatu a fannin kiwon lafiya, suka samu ƙwarewa, wadda kuma suka dawo suna ba da gudumawa a dukkanin lungu da sako na asibitittukan da suke cikin jihar Bauchi. Sun shafe sama da gwamman shekaru suna wannan aikin sa kai din ba dare ba rana a dukkanin cibiyar kiwon lafiya na jihar Bauchi, amma babu wani kulawa da suke samu daga wurin gwamnatin jiha. Kulawa ta yadda za a samar da dan wani abu komin tashin sa na hasafi ana tallafa musu shi a dukkanin ƙarshen wata domin ƙara musu ƙarfin gwiwa, ko kuma uwa uba a ɗauke su aiki. So mun yi kira kuma an samu alƙawarruka kala-kala har sau biyu tsakaninmu da gwamnatin jihar Bauchi, amma maganar da nake tun daga shekarar 2019 zuwa yau wannan alƙawari bai samu damar cika ba.
Kun kai kuna
aƙalla a jihar Bauchi muna da mutum guda 2,897 wanda suke halartattun 'ya'yan ƙungiya, badda wanda har yanzu suna kan shigowa suna sake sabunta rijistar shiga kungiyar mu.
To a halin yanzu da yake ganin cewa kun yi iya bakin kokarin ku, kun yi tuntuba, kun bara a rubutu, wanda wata ce ko ba me rage muku
yanzu matsaya da muke da shi na karshe a nan shine akwai asibiti sama da guda 100 wadda suna hanin 'ya'yan kungiyar mu ne mai albarka 100%, babu wani ma'aikaci na dindindin ko guda daya. So wa'annan da kuma asibitittukan da suke gudanar da aiki wadda mafi yawa 'ya'yan kungiyar mu ne da suke ciki, zamu janye su, zamu tafi yajin aikin sai mama ta gani muddin gwamnati bata kula ta zo ta wani abu kan wannan koke da muke gabatarwa na tsawon lokaci.
Shi ma na nasa bayanin kan batun kwamishinan lafiya na jihar Bauchi Dr. Sama'ila Dahuwa ya baiwa 'yan kungiyar haƙuri, sannan za a kai matsalar tasu ga gwamnan jihar Bauchi.
Suna da abubuwa da suke yi wanda yake muhimmi a harkar lafiya ta Bauchi State. Abin da yasa ake barin volunteer su yi aiki shine saboda idan an zo ɗaukan aiki a fi ba su fifiko akan waɗanda ba su taɓa yin volunteer su yi mana wannan aiki ba. Ka ga wannan document din da yake hannu na? Me ko gani yana? Dinnan sunaye ne kowa da shekarar indiran da yake makaranta inda yake makaranta inda yake ƙari shekara na yake ƙari da nan ba sa. Yanzu su ne a gaba na. Zan kawo mai girma gwamna. Dan ya ga halin da ake ciki ya mana approval kun ga dai ga wannan. MM of employment of Indian Aboriginal State who completed basic nursing, basic midwifery, BSc community midwifery, medical science assistance, community health extension workers, nutrition and dietetics. To wannan shine a gaban mu wanda zamu je mu kai masa dan ya ga halin da ake ciki da kuma ya bibin kadun waɗannan mutane. Da amma gwamnati suna yin duk abin da za ta iya akan wannan al'amari.
Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla Abida Muhammad Abdulwahab da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato na lafiya uwar jiki da wakiliyar Mahawu Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da kwararre kan maganin cutuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mabu kan yadda ya kamata a kula da farce amma sai lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. A wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wannan batu. To likita barka da wannan lokaci.
Barkamu da haka.
To likita a wasu lokutan akan samu wasu mutane kaga faratin su bashi da ƙarfi yana yawan karyewa musamman idan yayi tsawo kadan. Shin rashin isasshen wani sinadari a jiki ne ke kawo hakan ko kuma yaya?
Na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halice shi kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu. Abin da yake faruwa shine wasu Allah ga halice su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din. To amma akwai wanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikin su da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika ce misali wasu abubuwa da ya kamata su taimaka wurin karfin farce din da sauransu. Sai kuma irin kankara da akan yi, akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu. So shawaran da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata misali abin da ya shafi nau'uka na sinadarai da kuma wasu abubuwan daga ma abinci ake samu misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman vitamins and ions misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calciums ana yan samu wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kaman abin da shafi ma lemo misali akan samu a wannan sai kuma wasu nau'uka na kaman kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu yalle binciken wannan yakan dan karawa wayanda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa sai kuma abin da shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu lalle wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zanto cewa farasinsa suna da karfi da kuma kwari saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sunarai da kuma ya kamata farashin su zama tocewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan shinayukan abinci da yake da suke da wannan nau'i na vitamins and calcium da sauransu din.
Zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farashin su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikin su da farcen su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa?
Da farko dai mun yi magana dazu na abin da shafi wato haka Allah kan yi kowa da kowa sannan na biyu lalle jarirai kuma da yake magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lalle farashin su da karfi sosai karki manta jariri ya magana akan abin da shafi kara karfin ko kwarin abin nan na farashi da sauransu akwai yanuka abinci daga ciki akwai madara da sauransu wasu abubuwa sukan kasance zan so masu sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faruwa tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa takan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro. Na biyu kuma bayan fitowarsa bayan haihuwarsa nake nufi sashi ga yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu sun da ita takan ci kuma takan yi shi yakan sha daga nononta misali. So ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar uwa da jaririnta da sauransu binciken wannan ta wannan bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara suka yi sannan yakan taimaka musu da dama ba ma ta bangaren farce kawai ba har ta bangaren abin da ya shafi kwanya abin da ya shafi kwakwalwa da kuma wayo da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu so alama ce ta cewa za ga jariri ko karamin yaro farcin sa yana da karfi da kuma karko saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar ta kanci wannan anan abinci akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na abin da ya shafi karfin farce da sauransu ba ma kawai bangaren farce ba da dama abubuwa a jikin jariri da kan samu daga abin da ya shafi mahaifiyarsa saboda he solely depend on nono da yake sha ko mama da yake sha wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba da dama akwai elective benefit akwai da dama abubuwa da shi yaro ka amfana saboda wannan saboda haka dan su masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya kuma sa za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yake yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka yana samun da dama wasu abubuwa da suka taimaka wa jikin sa ba ma farce kawai ba
to likita kai bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onychosis da sauransu shin idan mutum ya samu wannan matsalar in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar ko kuma yaya sa'annan kuma in ciwon ya same shi yakan zo ya warke
wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne so akwai cututtuka da dama da sukan zamto ko a farcin ya zamto ta kare daga ciki ko farcin ya kare daga ciki a samu wani nau'i na cuta ya shiga sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu amma yatsan hannu ne ko na kafa sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti daga likita a gama farko me ya kamata a fara yi saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu lalle zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan akwai yadda zai zama ko da farce ya kare daga baya kuma sai wani sake tohowa da kuma kumburi akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro daga ciki ya zama to shi ma ya haddasa kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga ko ya zama to yana jini ko yana ruwa ko ya zama ya kumbura ko wani abu dai da sauransu so lalle ana iya zuwa asibiti sannan a likita kan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala sannan a ga yadda za a dinke shi in ma na magani in ma na wasu abubuwa sannan abin da ya shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma a sai an yanke yatsar daga baya ko kuma a ya zamto cewa magani za a yi ta yi mutum ya dauki lokaci yana jinya musamman farce na kafa zan ba da misali aka farce na kafa saboda yanayin yadda muke taku muke tafiya a ƙasa lalle ƙasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan sai shiga daga baya yatsa ya zamto ya samu matsala amma kamar da ba da misali ko jini ko kuma ya zamto farcen ya fara gutsura daga ciki ko kuma yatsan abin da ya shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki wanda hala daga baya sai dai a yanke a saki dinke gurin ko a yi jinya mutum ya zamo ya dan samu wata na kafa saboda wannan
to likita akwai abin da ake cewa dan kakkari shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce
lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce saboda akan samu shiga na kwayan cutukan daga ciki saboda idan lokacin da farce duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki to abin kula shine ko abin da zan so a ce masu sauraro su lura da shi shine cikin matsara inda farce ke tsira daga ciki nan ake yawan samun matsala da imma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga to sai shiga an haddasa an samu kumburi saboda dan kakkare da mai yake da sauran abin da ya shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali to amma abin da yakan sa ya dawo ko da kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula da kuma dai bari da datti ya shiga daga baya kuma a zo bayan da aka iya sai an samu dole sai an samu ko an je asibiti ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsantsa ya kumbura sai an je an sai da za a yi asibiti da sauransu amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu
to likita wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farcen su
zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali saboda kar a samu matsala su tabbatar da suna kula da yatsun su ba farcen su misali na farko shine wannan muhimmin magana akan yankewa ko kuma gajartawa lalle yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcen sa ta wannan saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya to kinga wanka na ciki wanke baki misali ko haƙora ce na ciki sannan kuma kula da bace na ciki su san cewa lokaci guda da idan mutum ya ba farcen sa ya tsawo bai kula da wannan ba da hannu yake wanke yake cin abinci da hannun ma yake kamar mata misali da hannun suke shirya abinci su dafa abinci sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci to kinga kenan musulman in ka lura da kasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran kasashe za ki ga muna da wannan al'ada da ji ka sani na cin abinci kamar misali tuwo da sauran suna dan da yatsa da sauransu ko tsotsan yatsa da sauransu to kin ga daga nan sai kiga an samu matsala da DTD gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotsan yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga tsotsi da tizuwa ciki to nan sun so masu sauraro san cewa lalle wannan yana shi kada yayi sai haddasa cirutuka a ciki daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai ga daga baya a samu gudawa ko a tuni da sauransu so zan so a ce su kula da masu sauraro san cewa kula da farce na daga cikin hanyar kariya ta cirutuka saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayoyin cirutuka kama abin da ya shafi nau'i na kwayar cutar ita bacteria da kuma wasu abubuwa na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu wanda sukan samu wannan gudun su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga baya suka samu fitowa sai kiga an samu matsala yau da gobe
wani kira zaka yi ga masu sana'an gyaran farce musamman ma wajen yanzu akwai cututtuka da dama musamman ma wajen tsaftace kayan aikin su
kallai masu kula da gyaran farce na wuri na kudi misali wanda suke kula da wannan sukan amfani da wasu abubuwa na kayan aikin su wanda hala wani lokaci akan samu rashin tsaftace kayan aikin to yanzu kin ga abubuwa sun karu akwai rashin tsaftace kayan aiki sannan akwai kuma rashin tsaftace hannu misali so kamar yadda muka yi ayyuka da dama asibiti muka yi amfani da safar hannu misali hand glove da sauransu to su ma na san da dama sukan yi wannan kuma muna kira gare su gaskiya su ci gaba da amfani da wannan hand glove din wannan safa ta hannu saboda a samu kariya tsakanin wani wanda aka gama masa da kuma wani ne zuwa ko in ce wata da aka zo da kuma wanda suka kuma karan kansu samu wannan zai kare su daga idan wani ya zo da wani abu na farcin sa bai da wannan akwai matsala a farcin sa ko wani abu ko mu'amala da shi da wurin aiki da shi ya sa an za a samu wani abu to yanzu gashi Allah ya sa ta sun yi amfani da ita wannan roba ta hannu misali hand glove da sauransu ya zamto cewa safa hannu misali ya zamto cewa wannan matsala ba ta kai gare su ba to kin ga su sun kare kansu daga wannan amfani da safar hannu da kuma sun kare kansu har yanzu dauka daga an gama da wannan wani yana layi za a masa aiki wani ma shi ma haka za a masa so kuma abubuwa na yanka na gyaran farce da sauransu a tabbatar da cewa ana tsaftace su saboda bayan an gama wannan aiki kuma wani za a sake wa aiki kaga kenan ya kamata a ce an tabbatar da wannan tsafta daga mutanen da ake musu har kowa da kowa a gama da shi lafiya hatta musamman abin da shafi kare shi mai aiki misali ko ita mai aiki ya zamto ta kare kanta saboda ta amfani da wannan safar hannu wurin samun kar a samu matsala har aka ga matsalan ana ta yada ta ga mutane sun da su za ita zuwa ana wannan aiki da sauransu
ta madalla masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu da haka ne muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyin ku da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin Mahmud Salihu Kauran Namoda, Jihar Zamfara, Najeriya. Yace kalaman ministan kudin Najeriya na cewa gwamnatin tarayya za ta janye tallafin man fetur a farkon shekarar 2022. Wani abin tayar da hankali ne matuka ganin tun yanzu irin mawuyacin hali da al'ummar Najeriya ke ciki ballantana a ce litan mai ta kai naira 340 tabbas wannan ya ƙara tabbatar mana da cewar gwamnatin shugaba Buhari ba ta da wani sauran tausayi ga al'ummar Najeriya muna kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cewa gara abin muna tallafin man fetur da bamu naira 2500 da gwamnatin ke ikirarin yi barin tallafin yafi bada naira 2500 muhimmanci gare mu ƴan ƙasa sako daga Haruna Goda in Kaibu karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa shi kuwa mai wasika ta gaba cewa salam muryar Amurka tabbas yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakarwa kan cin zarafin mata a duniya ya kamata gwamnatocin ƙasashenmu a duniya su ƙara zage damtse da ba su kulawa ta musamman sako daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima na misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryar Yusuf musamman ma Ibrahim Ka'ilu Sikarba da ya taya na gabatarwa da Julie Levis Crusher da ta hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a garin Washington DC Sallama da ku. Sai mun haɗu a